أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما صارم ونكو سجن نيسا إنا مكسلما إلين تأدين المسلين شيتشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكي داوة شيغة ودوانا كالاتونا فسر لتابن ابن عاشر na al-Imam Abdul Wahid ibn Ashir, wanda a yau shine halakan muta uku, kuma zamu tashi farkon fasali wanda zai magana kan shika-shikan musulunci. Shine wanda malami yake cewa kamar yadda muka gade mun faru karatun, mun yi karatu abinda shafi bangaren fannin tauhidi. To yanzu wato shine abinda shafi can sifofin Allah madaukakin sarki duka mun yosu, a yanzu kuma zai mana magana kan shika-shikan musulunci daga nan har zuwa da fara shiga cikin bangaren fiqh. Shi yasa kamar yadda ya riga mana bayani, littafin da ma yayi shi ne akan bangaren tauhidi da kuma fiqh da kuma tasawuf, sufanci. Wannan dai yana tabbatar mana da cewa duka zaka ga ainihin mafi yawancin malaman nan dukan su sufai din ne. Dan haka kaga kenan su ne jagorori kusan duka a cikin lamarin ilimi na addinin musulunci baki daya. Saboda haka shi yasa wannan littafi yana da matukar muhimmanci sosai, saboda irin abun da taro. Shi yasa baituka ne za su kai baiti 314, adadin yawan baitin nashi za su kai 314. To duka cikin waɗannan baituka insha Allah zai takaice mana duk waɗannan muhimman abubuwan ya muna karatu kansu. Yake cewa faslun, rabewa a cikin shika-shikan musulunci. Yace wada'atul jawarihil jami' qawlan wa fi'lan huwa al-islamur rafi. Yace wada'atul jawarihi, biyayyar gabbai ga Allah, aljami' baki ɗayan su gabban, qawlan wajen zance, wa fi'lan da aiki, to huwa al-islamu shi ake cewa musulunci, ar-rafi wanda yake madaukaki din nan. Wai ma'ana shine gabbai su zama su biyayya ga Allah a wajen zance da wajen aiki, to shi ake cewa musulunci. Wato ma'anar gabbai su yi biyayya a wajen zance ya zama su faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan. An fahimta da kuma sauran duk wani abu wanda yake na lafazi na addinin musulunci wanda mutum zai riƙa yi, ko kamar abin da ya shafi zikirin da mutum zai yi da sauransu. Sannan wajen aiki kuma aikace, wato shine gabbai ne su tashi su yi aiki kamar sallah, azumi da aikin hajji, duk dai ibadun da ake yi da gabbai. To yin waɗanga abubuwan ɗin a yesu saboda matsayin domin biyayya ga Allah, to yace to shi ake ce musulunci. Nan ta'arifi ne mana na musulunci ɗin cikin takaitaccen lafazi haka, shine wada'atul jawarihi, biyayyar gabbai ga Allah, aljami'i baki ɗayan su, to qawlan shi a wajen zance, wa fi'lan da wajen aiki, huwa al-islamu shine musulunci, ar-rafi wanda yake madaukaki. Sai ya ce qawa'idul islami khamsun wajibat wa ya shahadata ni shartul baqiyat. Yace qawa'idul islami, shika-shikan musulunci khamsun wajibat, biyar ne waɗanda suke wajibai. Ma'ana shika-shikan musulunci na nufin guda biyar ne. Yace wa hiya shahadatani, su ne shaida wannan guda biyu, kuma su kuma waɗannan shaida nan guda biyu shartul baqiyat, sharuɗa ne na sauran. Ma'ana abin da yake nufi shika-shikan musulunci watan guda biyar ne wajibai. Sannan sai ya fara mana da shaida. Ma'ana shaida da yace guda biyu ɗin shine faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Kaga anan wajen a zahiri ne aka kalle su matsayin suke guda biyu, amma idan aka kalle abinda suka kunsa matsayin guda suke kawai, duk ɗaya ne. Saboda in zaka faɗi ɗaya baka faɗi ɗayan ba, to bai yi ba. Kamar yanzu mutum zai musulunta amma sai ya faɗi la ilaha illallah ya ce amma bai yadda muhammadu rasulullahi ba, har yanzu musulunci ne bai yi ba, bai karɓo ba, sai ya haɗa su gaba ɗaya. Kaga kenan in aka duba haɗi suke kenan. Shi yasa kaga masu kokarin sai sun raba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aiki ya same su ba karami ba. Kai dai duk wanda ya ga Allah subhanahu wataala, ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya san tare suke da Allah, ba su rabuwa da Allah subhanahu wataala. Saboda haka kowa ba wai yana nufin shi kenan manzon Allah ya zama Allah bane, a'a ba shi bane ba. Wannan wani matsayi ne zaban dai. Saboda haka mutum ya faɗa almajiri yana cewa dan Allah dan annabi da sauransu, wannan a ba shi saboda Allah da annabi. sai wasu suna ganin ai shirka ne haka nan, to wannan shirme ne ba haka bane ba. Don ka ce saboda Allah da Annabi, a baka saboda Allah da Annabi, wannan ba shirka bane, daidai yake. To wannan shine, to saboda haka wannan shirka guda biyu din hada suke da ma matsayin in kai imani da Allah ba kai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, musuluncin ka bai yi ba. To waɗannan ne su ne ce, to kuma sharadi ne na sauran ma'ana, wai in mutum bai da la ilaha illallah Muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kaga ba musulunci kenan. To idan yayi sallah ba za a karba ba, idan yayi zakka ba za a karba ba. To shi yasa ce sharudul baqiyat, sharadi ne na sauran, ma'ana sauran waɗanda za su zo nan gaba kenan, shine qawaidul islami, shika-shikan musulunci 5 biyar ne, wajibatu wajibai, wa hayya shahadatani, su ne shaidawa guda biyu din nan. Yace kuma sharudul baqiyat su ne sharadin sauran. Sai ce thumma salatu waz zakatu fil qida wa sawmu wal hajju ala man istata. Yace thumma salatu, sannan sallah, waz zakatu, da zakka, fil qida, a cikin wani yanki na dukiya, wa sawmu, da azumi, wal hajju, da haji, ala man istata, bisa ga wanda ya samu iko. Abin da yake nufi, wato bayan mutun yayi la ilaha illallah kenan, tauhidi ya samu kenan, bayan ya yi la ilaha illallah Muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kaga tauhidi ya samu. Sai ce to bayan an yi wannan ne na tauhidin, to thumma salatu, sannan sallah, ma'ana shikenan daga nan rukuni na biyu shine sallah, ko har kaga ita ce magin shikin addini gaba daya, wanda idan ta yi kyau dukkan ibadu za a karbe su gaba daya, in kuma ba ta yi kyau ba to ba za a karba ba. Allah ya kiyaye mu, Allah ya karba mana ibadun mu gaba daya. Saboda haka ita sallah ita cikin shikin addini nan, shi yasa addinin musulunci ba in ka ce tauhidi to ba wani abu wanda yafi sallah, duk wani aikin da zaka zo ka aikata aika ce ba abun da yafi sallah. Saboda in ka ji wani yana cewa yana da wani abun da yafi sallah, to wannan ba cikin musulunci bane wannan. To wannan shine, saboda haka shi yasa kaga ita wannan la ilaha illallah da ake magana din nan watan kalma ce daya, kuma abun mamaki sai kaga wani lokaci wasu da la'alla jahilci ne a cikin musulunci, ko kusun zuciya, ko ko dada ba kishin addini ne a gaban su ba, wallahi a'lam. Amma sai mutun yazo kaga kamar irin yanda irin abun da suke faruwa, kawai mutun ya dauka shi kungiya ta ita kadai ce bisa ga daidai, ita dai an musulma, sauran musulmai gaba daya duk kafirai ne, wal iyazu billahi. Ko kamar irin yanda ta faruwa, wani yazo ya musulunta, ko da ya musulunta ba musulmi bane, yazo ya musulunta a wani masallacin juma'a, ko da yayi bayan ya musulunta ya baro wajen, kawai sai wani yazo ya tare shi ya ce ai wannan musuluncin da ka karba ba mai kyau bane, ka je masallacin wuri kaza ka karbi musulunci. Shi wannan musuluncin shi farko din a wani ne daga cikin malaman dariqa ne je karbi musuluncin, shi ko sai wancan goda shi kuma sai ya ce masa wanda ba dan dariqa bane, shi ko sai ya ce ai wannan musuluncin ba mai kyau bane, ka je wuri kaza a baka mai kyau, cewa da mutanen kungiya take ne, shi ko. Saboda haka ko da wannan mutumin yazo a bashi musuluncin mai kyau, sai aka ce ya faɗi la ilaha illallah Muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce a to ai kuma ko can din ma ai ita ce anka ce ya faɗi, kuma yanzu gashi yazo na an ce ya faɗi ta. Sai ya ce to in dai ko haka ne, waccan da anka bashi ba ta da kyau, to anan ma gashi irin ta ce anka bashi, to musuluncin gaba daya bai da kyau kenan. Sai ya fasa musulunta gaba daya, kaga wannan sun kawo hasara cikin addini kenan. Saboda haka ga kaida watan ita la ilaha illallah duk daya ce, duk wanda yake kallon wa da dan bid'a ne mushriki ne, kuma gashi yana yawan la ilaha illallah, to irin wanda shi wancan da aka ce ma dan bid'a ne ka faɗi la ilaha illallah, shi wancan da ka ce mai dan bid'a shi ma irin ta ce ka faɗi, in za su rubuta harufan duk ɗaya ne suke rubutawa ba bambanci. To amma kaga sai mutun ya hukunci nashi wanda yake so, to Allah ya kare mu. To saboda haka sannan sallah wanda ita ce ki shiki ba wani abu wanda yafi sallah a addini, waz zakatu, sannan da zakka, sai ce amma fil qida, a cikin wani yanki na dukiya, saboda an kula ba kowace dukiya ce ake fitar mata zakka ba, ai ko in ka shigo cikin dabbobi, misali kaga dabbobin da aka wa zakka da raƙun mane da kuma shanu da awaki da tumaki, su ne ake yi ma zakka. Kaga sauran dabbobi irin dawaki, jakai da sauransu, kaga duk ba a yi musu zakka, kaga wani yanki kenan na dukiya. In kuma ka dawo ga irin kayan watan noma ne, su ma haka, kaga wani yanki ne ake yi ma zakka, shine abin da ya shafi kamar tunda malamai suna fitar da dukkan masu ƴaƴa a cikin ƙasa, cewa ba a fitar masu da zakka, mabon ƙwara ƙasa kenan, ko irin su doya, irin su rogo, irin su dankali haka, an fahimta. To kaga duk irin waɗannan da irin kayan marmari haka, su gwaba, su abarba, su ayaba da sauransu, kaga duka ba a fitar masu da zakka, kaga wani yanki ne kenan wanda ake fitar ma da zakkar gare shi. Kuma koda wani yankin ma kaga sai in ya kai nisabi, kaga in bai kai ni, shi duk yankin da bai kai nisabi ba, kaga shi ba zakka gare shi ba. ya wato shi din ne ɗan wajen kuɗi ne kuma su ma ka gani akwai adadin nisabi wanda sai sun kai haka nan sannan ake fitar musu zakka kaga kenan dai kuma in mutum zai bada zakka nan wani dan yanki ne dan kadan kaga zai bayarwa wanda in mun zo babin zakka dai zamu bayani insha Allah to shine was zakatu da zakka fil qida a cikin wani yanki na dukiya was sauma da azumi kamar yadda aka sani azumin da ake gudanarwa a cikin watan ramadana wanda a cikin watan ramadana kawai ake yin shi mutum baya cewa kamin watan ramadana ya fito bari in dan fara yin azumi in dan rage kamin lokaci ya dole sai yayi watan ramadana sai ya fita ne sannan ake yin azumi sannan wal hajju da aikin hajji wato shine amma alim alaman istida ga wanda ya samu iko wato shine wanda yake ya samu wadata ta kudi ya samu watan abun hawa ya samu kuma lafiya wanda zai tafiya kuma akwai hanyar lafiyayya wanda za a je a tafi to wannan kaga mai samun iko kenan to shikenan sai ya je ya yi aikin hajji din to wasu ne waɗannan ne rukunai na musulunci gaba ɗaya kaga shika musulunci kenan tunda ya faɗi tauhidi ya faɗi sallah ya faɗi zakka ya faɗi kuma hajji ya faɗi azumi to sannan yanzu zai mana ta'arifin abin da aka ce ma imani shi ko sai ce al-imanu jazman bil ilahi wal kutub wal rusuli wal amlaki ma'abasin qurab qarubna yace al-imanu shi ko abin da imani jazmun yadda ta yanki bil ilahi da Allah wal kutub da littafan da Allah ya sabkar wal rusuli da manzanni wal amlaki da mala'iku ma'abafin tare tashi alkiyama qarub da ya kusantu wato abin da yake nufi abin da yake cewa imani yanke mutun ya yadda a cikin zuciya ta yi watan yadda da ke yankakawa da take tabbatata ba shakku ba kukanto ko kadan to mutun ya yadda cewa lalle akwai Allah madaukin sarki kuma shi kadai ne ya wajaba ya cancanta kuma a bauta ma sannan mutun ya imani da littafan da an kasab karma da dukkanin manzannin da Allah madaukin sarki ya aiko dukkan imani da su in kana musulmi dole kai imani da littafin Taurat da Injila da sauran duk annabawa dole sai ka yadda da su ba saboda haka shi musulunci shi yasa sai zama duk annabawa ba wani annabi da aka warewa a ce ba yadda da shi ba da mutun ya ware wani annabi daya yace bai yadda da shi ba to shikenan ba imani ciki to wannan shine sannan da imani da ainihin mala'iku mutun ya yadda da akwai halittar Allah ne su mala'iku bayan Allah ne su la ya'suna Allah kuma ma'amuruhum ba su saba ma Allah da sauran sifofin nasu din sannan tare da shi alkiyama mutun ya imani da cewa lalle akwai wani yini wanda kowa zai mutu sannan kuma za a yi sakamako a ran tashi alkiyama wanda wani yini wanda Allah zai tara dukkan bayin shi gaba daya a yi sakamako ga duk wanda aikata aikin alkhairi ya bashi sakamako wanda yayi kuma na sharri shi ma hakan to mutun yayi imani da wannan tashi alkiyama na wanda ya kusa tahuwa kuma tunda ai kaga aiko manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallama dama alama ce ta cewa ai tashi alkiyama ya matsu tunda ko tun shi karshe ne daga cikin manzannin ba a ƙarin wani manzo ko annabi bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine ma'ana al-imanu abinda imani jazmun yadda ta yanke bil ilahi da Allah wal kutub da littafai wal rusuli da manzanni wal amlaki da mala'iku ma'abathin tare tashi alkiyama qarub da ya kusa sai ce wa qadarin kaza siradun mizan haudun nabiyyi jannatun wa niran yace wa qadarin sannan da imani da kaddara mutun ya yadda da kaddara sannan kaza siradun hakanan siradi sallaka siradi mizanin hakanan sikeli na awun kayan watan ayyukan bayi sannan haudul nabi sannan da imani da tafkin alkausar na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama jannatun da imani da aljanna waniran da imani da akwai wuta dukkan su waɗannan su ma suna daga cikin imani din wato shine mutun ya yadda suwa shine kai imani da kaddara duk abin da ya same ka inna alkhairi ne ka gode ma Allah in kuma na sharri ne kai hakuri da juriya ka nemi lada wajen Allah to da kai haka nan shikenan sai abin ya zama alkhairi gare ka ko kamar yadda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa shi mu'mini lamarin shi da ma abun mamaki ne al'amari ne gaba ɗaya duk alkhairi ne in ya samu alkhairi sai ya gode ma Allah sai abin ya zama alkhairi gare shi in kuma sharri ya same shi kuma sai ya yi hakuri kuma sai abin ya zama alkhairi gare shi to imani da kaddara kenan sannan haka nan siradun wato imani da yin siradi cewa tashi alkiyama za kowa za a yi za a tsallake za a ƙetar siradi din nan wanda duk wanda yake da aiki na kware zai tsallake daidai gurgurun aikin ka kuma daidai tsallake wanda zaka yi idan kana da aiki mai kyau mutum ne kai mai daraja a wajen Allah zaka yi tsallakewa kamar walƙiya falo an wuce ka wuce wurin ko kuma kamar gudun doki ko kamar gudun mutum ko kamar haka dai ya danganta har akai ga wanda ma ba zai yi tsallake ba sai da rayahi da komai zai tsallake da kyar Allah kiyaye mu da wanda ma zai ka tsallakewa gaba ɗaya to Allah kiyaye mulka to wannan shine mutum ya imani da akwai tsallakar siradi sannan mizan shine sikeli na awo kai imani da lalle akwai awo wanda duk za a yi wanda duk wanda ya aikata ayyuka to akwai za a auna ayyukan mutum na kware da ya aikata da wanda ba na kware ba duk za a auna a mai sakamako da su sannan mutum ya iman da hawdul mustaf hawdul nabiyyi tamkin alkausar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wanda manzon sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi kuma duk wanda ya sha wannan tarki na alkausara har abada ba shi ba ƙara kishirwa muna fatan Allah ya shayar da mu alfarin malikin Allah sallallahu alaihi wasallama sannan jannatu mutum ya iman da aljanna ya tabbatar da lalle akwai aljanna wanda duk wanda ya aiki na ƙwarai Allah zai sa shi ciki Allah ya sa da mu wani ran sannan mutum ya iman da akwai wuta cewa duk waɗanda sun ka aikata mugun aiki wanda ba daidai ba to Allah ya tana dan musu wuta wanda zai sanya su Allah ya kare mu sannan sai ya ce wa ammal ihsanu faqala man dara anta abuda Allah ka annaka tara illam takun tarahu innahu yarak wa dinu zisalasu huz aqwa urak yace wa amma ihsanu amma abin da ake ce mai kyautatawa kaga yanzu can ya mana ta'rifin abin da aka ce musulunci ya faɗa mana abin da aka ce mai imani ta'rifin imani to yanzu mana kuma ihsani ko tunda da ma ko can ya ga mana zai yi aka haka din to da hakan ga da ma su ne musulunci gaba ɗaya wadannan abubuwan guda uku al-islam al-iman al-ihsan kamar yanda yazo a hadisi ko to shine yake cewa amma al-ihsanu amma abin da yake ce mai kyautatawa to fa qala man darahu wanda ya san shi ya fada yace shine anta abudallahi ka bauta ma Allah yana rufe manzo Allah kina sallama shi wanda ya san shine wanda ya san ihsani din ka fahimta to shine fa qala man darahu wanda ya san ihsani na shine manzo Allah ya fada yace anta abudallahi abinda ihsani shine ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin shi illam takun tarahu in baka zama kana ganin shi ba inna guyaraka to shi yana ganin ka sai ce to waddinu addinin musulunci zissalasu wadanga abun guda uku su ne addinin musulunci yace kuzka riki a qawa uraka mafi karfin igiyarka wato shine addinin na musulunci ko to shine wa atasimu bihamdillahi kinan ko jami'an to kaga ayi riko da wannan giya mai karfi ta addinin musulunci to wannan kaga ya kwada mana shi kuma ya mana tarifin abin da ake ce mai ihsani kinan to wannan ya muna abin da magana kan abin da ya shafi tauhidi kenan sannan kuma yanzu zai bi magana shi kuma akan usulul fiqhi yake cewa muqaddimatun wata abu gabatarwa min la usuli daga usulul fiqhi mu'inatun mai taimakawa alal usuli bisa ga saduwa fi furu'iha garasanta ma'ana zai muna magana akan usulul fiqhi wanda kuma zai taimake mutum idan ya san usulul fiqh din wajen sanin warasan usulul fiqh din shine sauran abubuwa din na fahimta din na addini wanda mutum zai fahimta an sani kamar yadda aka sani usulul fiqh daban kuma fiqh daban an sani kamar yadda ka san akwai hadisi daban ko akwai kuma ilmul hadisi shi ma daban ko mustalahul hadisi kenan kaga shi ma daban kowanne daban daban to shi ma haka fiqh yake fiqh daban usulul fiqh daban to yanzu shinan usulul fiqh din ne zai ga ya mana zai muna magana kai ne shine yake cewa al hukmu fi shar'i khitabu rabbina al muqtadi fi al mukallaf dina yace al hukmu hukunci fi shar'i a shari'a shine khitabu rabbina zancen ubangijin mu zancen na wanda yake al muqtadi mai hukuntawar fi al mukallafi aiki na wanda yake baligi iftina ce to ka lura ma'ana sai ka kiyaye kiran yana nufi misali abinda ake nufi da shari'a wato abinda hukunci a shari'a mu to shine ubangiji madaukakin sarki ya ce kaza wanda zai kallafa ma baligai wani aiki wanda zai cewa dole sai an yi abu kaza kowa dole cikin ibadata yayi kaza yayi kaza to shine ma'anar watan abinda yake nufi da hukunci a cikin shari'a mu duk zai ƙara banje nan gaba to shine abin da shine ma'ana al-hukmu abin da hukunci fi shari'a shari'a shine khitabu rabbina zancin ubangijin mu al-muqtadi wanda yake mai hukuntawar fi'il al-mukallafi mai hukuntawa ga aikin wanda yake baligi ifdina yace to ka lura yace bi talabin aw iznin aw bi wad'i li sababin aw shartin aw ziman'i yace wannan kuma zance na ubangijin namu shine sai ya zama bi talabin da nema aw izni ko izni aw bi wad'i ko da azza da dora wani abu li sababin saboda wani dalili aw shartin ko sharadi aw ziman'in ko abin da yake mabuci hani ma'ana shine yana nufin wato shi hukuncin na shari'ar ta mu zancen nashi na ubangiji madaukakin sarki shine ya zama bi talabin da nema a neme ka kai abu kaza ko kamar yadda Allah zai bada umarni misali ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah kaga ai an neme ka je ka yi to shari'a ne ka je ka yi wannan abun au izini ko kuma abinda anka baka izini anka ce kai kamar ai an gama sallar juma'a ko ai kaga anka ce kuma fa iza qudiyati salatu fantashru fil ardi wabtagu min fadlillahi dan an gama sallah ko je cikin kasa ko ne fadlan Allah kaga izini ne anka maka ba an ce dole sai kai ba amma izini ka ce kai aw bi wadi ko kuma dora mutum wani abu li sababin saboda wani dalili da ya faru an gane aw shartin ko kuma sharadi sai ya zama sai in abu kaza ya faru sai a ce to sannan kai kace kai kaza din misali kamar kila sai a ce wanda yayi mamatar shi zihari ga hukuncin da zai yi sai ya yauta kuyanga ko kuma yayi azumi ya ce yadda azumi ko kuma yayi watan ciyar da mutum 60 ko kuma yayi azumi na wata biyu misali kaga ayin nasi alqur'ani ne a su talaka wanda hakan ya faru to kaga wannan ne misali kaga ai wannan hukunci ne anka dora mutum amma fa da dalili ga dalilin da ya sanya anka haka nan din to shine yake nufin wato umarnin nan Allah ya zamo da nema ne ko izini ko a dora mutum saboda wani dalili ko kuma wani sharadi da ya faru auzi manan ko kuma abinda anka hana mutum inda Allah ya ce kar ayi kaza kamar Allah ta karbu zina wala ta akulu riba da sauransu misali to duka da irin waɗannan din to wannan su ne yake faɗa mana sannan sai ya ce to ita wannan shari'an nan kuma to tana da rabe-rabe tunda ya faɗa mana me aka ce ma shari'a din sai ya ce to ahkamu aqsamu hukumi shari'i khamsatun turam fardun wa nadbun wa karahatun haram thumma ibahatun fa ma'murun juzim fardun wa dunal jam mandubun wasim yace aqsamu hukumi shari'i rabe-raben aqsamu hukumi shari'i rabe-raben hukuncin shari'a to khamsatun turam hamsatun guda biyar ne turam ake nema ma'ana guda biyar ne rabe-raben hukunci na shari'a din sai ce na farko fardun akwai farilla wa nadbun akwai mustahabbi wa karahatun akwai makruhi halamun akwai halamun thumma ibahatun sannan halal waɗannan su ne wai ka nufin watan rabe-raben hukunci na shari'a kenan guda biyar ne ko dai abu a ce farilla ne wanda zai mana ta'arifin su gaba ɗaya ya faɗa mana abin da kake cewa farilla kuma ya faɗa mana abin da kake cewa mustahabi duk zai mana bayanin su nan gaba to shine aka samu hukumi shar'i rabe-raben hukuncin shari'a khamsatun biyar ne turam ake nema yace fardun farilla wa nadabun da mustahabbi wa karahatun da makruhi wa haram sannan da haram thumma ibahatun sannan halal to yanzu zai faɗa mana ta'arifin nasu din duka ɗaya bayan ɗaya sai ce fa ma'murun abunda anka bayar da umarni juzim a yanke to fardun wannan shine farilla wai ma'ana abunda Allah ce lalle a ji ayi kaza to farilla kenan ko kamar aqimus salata ku tsaye da sallah ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kaga ai farilla kai tsaye yanke an ce kowa dole sai yayi to shine ma'ana fa ma'murun abunda anka bayar da umarni juzim a yanke kai tsaye anka ce dole sai kowa yayi fardun to shi ake ce ma farilla yace wa dunal jazmin abinda ba a yi yanke da shi ba mandu wasim kamar shi alama da cewa mandubun mustahabbi ne wai ma'ana shi ko abinda an ce ayi amma kuma ba a ce dole sai an yi ba to wannan mustahabbi kenan an so ayi kenan saboda haka kaga kamar mutum ya tashi yana filoli kaga ai wannan ne ba farilla bane amma dai an so ne mutum ya in yayi akwai nafiloli din suke ko mustahabbai misali wanda zake so ayi to kaga duk irin waɗannan duk wani abu wanda ba na farilla ba an gane kamar irin abin da shi sadaka da sauransu kaga duka abubuwa waɗanda ba sadaka irin wanda ba ta zakka ta farilla ba kenan kaga duk ana so ayi kenan to shine yake nufin da fa ma'murun abinda anka bada umarni juzim a yanke fardun shine farilla wa dunal jazmi abinda umarnin da ba yanke yake ba to wannan wasim kamar alama da cewa mandubin mustahabbi ne kaga ya faɗa mun mustahabbi kenan shi kuma abinda ana so kai in kai din kana da lada gare shi to wannan shine sannan zunnahi makruhun wa ma'hatamin haram ma'zunu wajhayn mubahun za tamam yace zunnahi shi ko abinda anka hana makruhun shi ko makruhi ne abinda anka ce a kar ayi kaza wanda ba a so kai shi ba kenan ma'ana an so kar kai shi din to makruhi kenan in kai shi din baka da zunubi amma dai ba a so kai ba shine zunnahi abun shi kuma abu ce abinda anka hana makruhi ne sai ce amma wa ma'hatimin amma idan tare da dole ne haram to ya zama haram yace ma'zunu wajhayni abinda anka yi fuska anka yi izini gare ta fuska biyu mubahun shine halal za tamam wannan shine cika ma'ana zunnahi abinda anka hana makruhi ne abinda anka ce kar ayi an so kar ayi din in mutum bai yi ba to yafi to shine makruhi wa ma hatimi in kuma ta in kuma hani ne tare da wajibi an ka ce dole ne a bari haram yace to ya zama haram kenan ma'ana yana son ya gwada mana bambanci tsakanin makruhin da haramun makruhi wanda an ce kar a yi ne inda su samu ne ba za a so a yi ba amma dai idan mutun yayi to ba ya da zunubi amma dai ba haka an ka so din ba in kuma hanin da an ka mashi na dole ne an ka ce dole ya bari to shine yake nufin wa ma ahtimin in kuma hanni ne tare da tilastawa haram to wannan ya zama na haramun ne haram kenan sai ya ce ma'zunu wajhaini abinda an ka yi izini gare ta fuska biyu mubahun shi yake ce mahalal wanda an baka dama kana iya kai kana iya kuma kar kai to halal kenan wanda in ka yi in baka yi ba baka da zunubi an gane an halatta ma ko to saboda haka kaga kamar irin abinda shari'a ba ta dora ma ta ce dole sai kai ba to wannan shine ma'ana ma'zunu wajhaini abinda an kai izini ta fuska biyu mubahun shi ko halal ne ma'ana ta fuskar hani ko rashin hani to mubah kamar irin abinda Allah ya shiru bai ce komai gare shi ba bai ce haramu bane bai ce halal bane yawa to yace zata ma wannan shine cikar watan bayanin wadanga abubuwan da ya zana din gaba daya kaga ya mana ta'arifin su baki daya to shi yake shi yasa kaje ya ce maka dama usulul fiqh ne zai magana kai ne to wannan shine usulul fiqh din da muke magana din sai yace wal fardu qismani kifayatun wa ayn waye shi manzo lamando bo sunnatan bi zain yace wal fardu farilla ita kuma qismani ta kasu kashi biyu yace kifayatun akwai fardu kifayatun farilla ta isuwa wanda in wani ya dauke ma wani ko kamar sallar janaza kenan wa ayn akwai farlu aynin farilla ta dole wanda in wani yayi bai dauke ma wani ba kamar sauran ibadu ko kamar kai sallolinka na azhar al-asr maghrib shi asuba da azumi da sauran su wannan kaga farlu aynin ne dole kowa yayi da kai ne sai ya ce waye shi malul mandubu mustahabbi ya taro sunnatan sunna ma'ana cikin ya taro sunna bi zain da wannan ma'ana kenan a mustahabbi zaka iya samu wannan mustahabbi ne wannan kuma sunna ne sai ya zama tsakanin su sai ya zama wannan kuma sunna ce wanda kuma dole sai kowa in zai yi da kai ne aka so yayi ba ya wakilta wani ba to shi yasa ce wasu malaman dubu shi mustahabi ya taro sunnatan sunna zaka samu shi samu wani lokaci daga wasu malamai ba su bambantawa ma da mustahabi da sunna su duka ɗaya ne suke ce mashi to shine wasu malaman dubu mustahabi ya taro sunnatan sunna bi zain da wannan to wannan kenan to yanzu kuma zai mana magana akan tsalki yace kitabut tahara littafi na tsalki faslun wa tahsulu taharatu bima min at-taghayyur bi shay'in salima idza taghayyara bi najisin duriha aw dahirin li'adatin qarsaluha illa idza lazamahu fil galibi kama garatin fi matlaqun kazaibi yace kitabut taharatu littafi na tsalki kenan faslun rabiwa yace wa tahsulu taharatu tsalki yana tabbata bima da ruwa sai aka shafe wannan alhamza din saboda larura ta waka amma asalin shi bima in ya kamata ne to amma saboda larura ta waka kace bima da ruwa wato mina tagay wanda yake shi ruwan nan kuma salima ya kubuta mina tagayyuri daga jirkita bi shay'in da wani abu ma'ana tsalki kama abin da shafi wankan janaba wankan haida wankan jinin biki in ya dauke to su yake magana tsiwa ko kuma wanki bawali wanki kashi da sauran da yana najasa to wannan tsalki din yana tabbata ne amma fa da ruwa kuma ruwan da ya kubuta daga jirkita da wani abu ba wani abu wanda ya jirkita shi ya canza mashi watan abubuwa ko kamar yadda muka riga muka yi bayani wato shine kamar bai canza musu kala ba in ka kalle su kala su bai canza ba in ka dandana kuma ba ka jin dandano nasu ya canza in ka sosona kuma ba ka jin suna warin wani abu to shine yake nufin to wanda suka kubuta daga irin wannan to shine da su ake yin tsalki shine wata hasulul taharu tsalki yana tabbata bima da ruwa wanda yake salima ya kubuta mina tagayyuri daga jirkita bi shay'in da wani abu sai ce idza tagayyara bi najisin idan ruwan ya jirkita da najasa duriha a jefar da shi ma'ana a zubar da shi ya ba aiki shi matukan najasa ce ta zuba ciki ne ba aikin ibada ba aikin al'ada da shi ya ba a kode da shi ne idza tagayyara bi najis idan ya jirkita da najasa duriha a zubar da shi aw dahirin ko ya jirkita da abu mai tsarki to qarsalu ha haqiqa ya inganta ayi aiki da shi li'adatin ga al'ada ma'ana sai ya zama abin da ya zuba cikin ruwan mai tsarki ne kamar a ce furashi ta zuba ciki shikenan ana aikin al'ada ma'ana ana iya sha ana iya dafo abinci da sauransu ba komai amma dai ba aiki na ibada kaga in ya zuba in najasa shi ta zuba ciki sun zama ruwa waɗanda ba su da tsarki kuma ba su tsalkakewa in kuma abin da ya zuba ciki din ba najisa bane ya zama wato masu tsalki amma ba masu tsalkakewa bane saboda haka in kamar hora ta zuba ciki ko nono ko zuma an gane to sun canja kenan inda sun ka canza to ba a yin aikin ibadar su ba amma ana iya sha ana iya yin duk abubuwa na al'ada amma da ba za a yi ibadar su ba to shi yasa ake ce musu masu tsalki amma waɗanda ba masu tsalkakewa ba to wannan shine sannan sai ya ce illa iza lazamahu fil galibi yace illa iza lazamahu sai in abun da ya zuba ciki din ya lazimci suruwan ne fil galibi ga mafirin jayi wanda ba da za a kina alba su da shi ya sai yace kamar gratin kamar jar ƙasa fa mutlaqun waɗannan ruwa ne suka ku suna alwala suna wanka kazaibi yace kuma kamar waɗanda suke narkakku su ma suna yi kamar kankara an ka aje ta sai can narke ta zama ruwa duka ana yin alwala da su ko wanka yayi wato abin da yake nufi da illa iza lazamahu sai in shi abin da canza su in ya lazimce su fil galibi ga mafirin jaye wato sai ya zama kasar wurin ci a hakanan kaga ai wannan kasar za ta rinjaye su ruwan kenan tunda in ya zama kasar ci shi yasa ka ji ya ci kamar garatin kamar jar kasa sai ya zama kasar wurin ci a jaja wurin haka sai aka gina rijiya wurin sai ruwan sun ka zama da wannan jan lahi Allah suna yin wanka suna yin alwala suna komai saboda me saboda su ne waɗanda abin ya rinjaye su ne yawa to shi din amma duk abin da yake ba ainihin na matabbacin wurin bane kaga irin kamar kainuwa ita ma in ta fito ga ruwa shi ma haka ba komai ita ma ana iya yin alwala da wannan ruwa da komai ko zaka ji wasu kuma da hausa suna cewa gamsa kuka wannan mai fitowa saman ruwa din nan tsanwa to shi din ne to wannan in ya fito shi ma ga ruwa ba komai ana yin tema ko kuma suro ne sun ka dan canza kala ana yin alwala ne sun ci ko wanka ko kuma ya zama suro ne sun ka dan canza kala hakan ga saboda dadewa ga wurin ba komai shi ma duk ana yi saboda haka shi ne illa iza lazamahu to wannan dai illa iza shine yake cin nufi illa iza lazamahu sai in abun ya lazimci suruwan fil galibi a cikin mafirin jaye su kamar garatin kamar jar kasa fa mutlaqun wadannan ruwa ne sakakku kazaibi kamar narkakin ruwa kamar kankara ce ta in ma ruwan sama ne an kawo ta ruwan kankara ka zubi ka aje sai ta narke ta zama ruwa kana yin alwala ta yi ko kuma a'a watan kankara ce irin wannan ne amma sai ka aje ta a wani kwano ta narke ta zama ruwa kana alwala da ita ko wanka da komai riya yi to wannan shine ya fara mana da wannan kitabi na tsarki abin da ya shafi ruwa kenan wanda su waɗannan ruwan to da su ake amfani a yi alwala da su ake amfani a yi wanka to shine kamin ya shiga cikin mana bayanin alwala din to sai ya fara gabatar mana da watan su waɗannan ainihin wa ruwan waɗanda ake yin tsarki da su ba to waɗannan shine dai matukar dai ruwa ba su canza dan hakan ba to za a yi aiki to shine ake amfani da su ne to wannan kenan kuma za mu tsaya nan sai mun sake dawowa sai mu tashi a farkon farallan shi na alwala muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya karba mana ibadun mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq anasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.